my Delilah. I'll grow strong as Samson as he whispers adieu. I'll enter the world and declare, Delilah, it's for you. Sweeter than sweet, all my life, with Delilah. I'll fill a town with a poor dream along that Delilah. Angels tip their halos, the moon sends his hand, and weeping willows fall as she goes by. Heaven would be anywhere I could see Delilah. I'll grow strong as Samson when she whispers I do. I'll go into the world and declare Delilah is for you. Da 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 da